أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ينوى مصارا ونكوسة دنيسا إنا مكوسل ما إلين تأدين مسلون شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واشيك بدوان ننكرتو نا فسر للتافين ديواني نا مولانا شيخ إبراهيم إياس رضي الله تبارك وتعالى عنه واندا منا نا أتكين ديواني مفركو نا تيسير الوصول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم واندا تنفركو منا تفقى تيسير الوصول أما بمتفقين فسر الشيبكو ما نفسر الشيدي تيسير الوصول سوك كسام سادوا إلى حضرة الرسول زوا حلر منزا الله صلى الله عليه وسلم. كما زام تشاء حرف الغين حرفنا غين وان الشيخ رضي الله عنه كتوا حرف الغين حرفكنا غين غرامي وشوقي للنبي ينشط قلامي وتجري في المديح وتفرط يشي غرامي سقنقون بيجينا وشوقي da soyayyata lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama yunashidu qilami yana nishadantar da alqalun mana kuma wata jiri tana gudana fil madih a cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato furidu tana kaiwa matuka cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace garami tsanan konkona begina wa shauki da kuma shauki na watan soyayyata lin nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yunashidu qilami tana nishadantar da alqalun mana saboda haka suna cikin nishadi da jin dadi da murna suna farin ciki suna rubuta yabo na manzo Allah to in sun ga shiga wannan nishadin shine yake cewa suna nishadantawa kuma in sun ga suna nishadin nan wa tajri sai wannan alqaluma tayi ta gudana fil madihi cikin rubuta yabo annabi din sallallahu alaihi wasallam wa tufridu kuma tana kaiwa matuka wajen yabo ma'ana duk iya abun da za ta iya yi na yabo ga manzon Allah sallama tana yabo manzo sallama matukar watan kololuwa tana kokari kaga ba wai ana nufin misali an kai kololuwa iyakar darajar annabi an fada ba shi yake nufi ba a ita tana kaiwa matuka ita alƙalmi wajen kokarinta na yabo din ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma za alayya in juninta bi hubbihi wa qad sara min tahti walidun wa ashmadu yace wa ma za alayya shi wai laifin mi a gare ni in juninta inna an ahokatar da ni bi hubbihi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali gashi wa qad sara walidun sai ka ce wa qad walidun haqiqa yaro wa ashmadu da tsoho mai hurhura sara sun zamo min tahti a karkashin na saboda yabo na ga manzo Allah da soyayya ta gani shi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa wai miye da mini wa madha alayya mi allahina wa madha alayya me abunda addamuwata miye da mini shine wa madha alayya mi allahina in juninta inna hawkatar da ni bi hubbi da sunan manzo Allah don an ce mani misali ni zan na hukace cikin su manzo Allah na zama na dimoci banda yake sai manzo Allah da yabo ne to mi Allah yafina sannan in ma ba wannan ba su masu kokarin su fadi maganganu su ce mani ma hukaci na cika son manzo Allah na cika yabo ne to ina ruwana don haka mi yadda mini da su wa maza alayya ina ruwana mi koko mi yadda mini koko ma maza alayya mi Allah yafina in juninta in an hukace da ni bi hubbi da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane mu wa muna so Allah ya hukace da mu cikin son annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yace wa qad sara walidun haqiqa yaro ya zamo wa ashmadu da tsoho mai hurhura ma'ana walidun kuma sai ka ce walidun karamin wali wa ashmadu da babban wali dukkan su sara sun zamo min tahti a karkashina saboda haka sai ya dauka shi walidun karamin wali ashmadu kuma manyan waliye to yanzu an samu da manyan waliye da kanana dukkan su sun zamo karkashina albarkar yabo na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai da ba kowa ba komai ba to dan ka ce na hukaci ka fadi manganu sai mi ko ka ce na fadi magana da baje to sai mi manya manya su sun jinjina sun sallama su ma falaysa alayya allahu fi madhi sayyidi fama shi'tuhu madhan falam aku ufridu yace falaysa alayya allahu ni ba zargi gare ni fi madhi sayyidi a cikin yabon shugabana da yake sallallahu alaihi wasallama don haka fa ma shi ituhu ina fadar duk abin da sunan yabo manzo Allah shine fa ma shi ituhu ina fadar duk abin da sunan girma madhan wajen yabo ga manzo Allah sallama kuma amma falam ako ufridu ban kasance ina wuce gona da iri ba mai ba ni ketar iyaka kar ka dauka kaje na ci fa ma shi ituhu ina fadar duk abin da su madhan wajen yabo amma sai ya ce to ka sani ba falam ako ufridu ban kasance amma ina wuce wuri ba saboda haka ba ni ce ma manzo Allah Allah ba ni ce mashi dan Allah ko nabiyun Allah ko na ba a ni dai bawan Allah ne shi amma dai mai daraja don haka ga to bayan dai in dai ban ce mai Allah ko dan Allah ba to duk abin da yake na girma manzo Allah ya kai can fadi ne kai shi yasa zamu ji nan gaba da yake cewa idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi'ta la tahtashil kufra ko la tahtashil idra to shine yake cewa daka yana fada bane na so amma falam uku furdu ba ni kitar iyaka in kai shi inda bai kai ba sallallahu alaihi wasallam a duk matsayi ne dai da wanda ya kai ne misali daraja ce ne ka fadi amma ba ni kai shi matsayi na Allah subhanahu wataala فبحر من الأسرار والعلم زاخر جواهره تزدل عقود فتغبط يجي فبحر شي من زال وني إلن كوجيني من الأسرار نسرورا الله والعلم دكما إلمي زاخر كما كوجيني وندكي ميتاش كمبا جواهره لؤالو عند أتشكي ونن كوجين تزدل عقود تناولاك أن تد أبن واتن راتيا ونعدو فتغبط هكذا أيك sha'awar wannan watan a lu'alu aiku yace fa bahrun manzala shi kogi ne wal ilmi da ilimi ko fa bahrun kogi ne min al asrar na sirruran Allah wal ilmi da kuma kogi ne na ilimi shi manzala sallama kuma kogin nan huwa zakhirun kogi ne wanda yake watan zakhirun mai watan tashin kumfa saboda tsananin cika da tumbatsa kogin nan yana kumfa da ilimi da sirruran Allah a cikin shi sallama kuma jawahiru ka san ai shi kogi akwai gwalagwale da لؤلؤ ايش كيشي كو كما ان الله كي فدا القران يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تو كاغاني جواهر تو غلاغله لؤلؤ عند aka fitarwa cikin wannan kogin na ilimin manzo Allah da sirran Allah da yake dauke da suwa tuzril uquda tana wulakanta duk wani abun ratayawa na kwalliya wanda za a ce wannan sarka ce ta gwal wannan sarka ce ta zinari wannan wata tsakiya ce ta kaza to duka wannan gwalagwalan na ilimi ma da suke fita a kogin manzo Allah sallama sun wulakanta da wadannan ganin da ake ratayawa saboda kyau shine tuzril uquda tana wulakanta duk wani abun ratayawa na kwalliya fatugubi duk hakan ga ai sha'awa na a samu wannan niyya matsayin manzo Allah sallama wa badru min al anwar wal hadi talibun an san abin da ake ce ma gibda ko kai gurin in samu abu to tunda ka ji manzo Allah ga irin abin da yake da shi wajen Allah to kai gurin kai ma ka shiga cikin zurin jama'ar manzo Allah din kai wannan gibda din yawa wa badru min al anwar wal hadi talibun wa akhjala shamsan fi diya'i fa nagbidu yace wa badru manzo Allah sallama shi wani wata ne min al anwar wata na haske wal hadi da shari'a talibun mai huduwa wato wata ne shi mai huduwa na haske da shari'a kuma shine wa badrun talibun wata ne mai huduwa min al anwari na daga haske wal hadi da shari'a wa akhjala shamsan manzo Allah ya kunyatar da rana fi diya'i a cikin haske fa naga bidu shi yasa muke sha'awar mu samu manzo Allah sallama wato yace wa akhjala shamsan ko yace shi manzo Allah da ya wata ne shi na shari'a saboda haka da ya kullu ya hudu shari'a ta ganin ta game kowa ta game duniya baki dai ko to sai yace wa akhjala shamsan ya kunyatar da rana fidiya a cikin haske ai rana in ta fito ta haske duniya ta haske gidajen mutane to shi manzo Allah ya haske duniya amma rana na iya haskakan mutum amma kuma karshe in ba shari'a ta hasken manzo Allah cikin zuciyar mutum wannan hasken ba koyon duhu ne ko hasken shari'a manzo Allah in mutum na da shi a cikin zuciyar shine haske din to wa akhjala shamsan ya kunyatar da rana hasken manzo Allah sallama na shari'a tai fidiya a cikin haske fa naga shi yasa muke sha'awa muke so mu samu muka gurin mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وليث الوغى جم الندى صارم العيدى ويقسم اموال الاله ويقصد يچه وليث الوغى شي منزه الله زاكن رقوقي ني شي جم الندى تارن بيوا ني شي صارم العيدى مي واتن ينكي مقيا ني شي واتو تكوبي ني مي ينكي مقيا كينان كو شيني صارم العيدى مي ينكي مقيا ني شي ويقصد ويقسم اموال الاله يانا ربن دوكيوين اوبنجي ويقصد كما ينا ادلشي cikin rabon sallallahu alaihi wasallam yace walaysu waga manzo Allah shine zaki na rukuki saboda ka zakin zaki ne ma'ana wai jarun tar manzo Allah yake so ya gwada maka shine yace baka zaki ne na rukuki zaki ne wanda yake babban a cikin rukokin daji ko ai kaga man sai manya manya ciki ko to shine yace to shi manzo Allah shine wai ma'ana jarun ta yake nufi ya gwada maka manzo Allah wai jarumi ne cikin jarumi ba wanda yake gare shi shine laysu waga din zaki ne shi na jarunta kenan na rubuki jamman da shi ne tarin baiwa wanda Allah madaukin sarki ya ba duniya baki daya sarimul ida kuma shi ne takobi mai sare makiya makiya gaskiya makiya Allah makiya addinin Allah makiya masu imani to manzo Allah shi ne mai sare su in suka taso wa musulmi din waya kasimu amwalil lahi kuma yana rabon dukiyoyin Allah ko manzo sallama ya ga daga shin alqurani ko ayan da ke cewa inane illa ana gana humullahu wa rasuluhu wanda yake cewa Allah ne da manzon ya wadatar da su ko sai don Allah da manzon shi ya wadatar da su ai Allah ne mai wadatarwa ko yawa kuma kaga hadisin da yake cewa Allahu wal mu'ti wa ana al-qasim Allah shine mai bayarwa ni kuma nini mai rabo to waya kasim amwalil ilahi yana rabon dukiyoyi na Allah yanzu ko na zahirin kai magana ai yayi din ko tunda za a kawo manzo sallama tarin zinari mai dimbin yawa da miliyoyin kudi amma duk manzo Allah ya raba da shi baki da na take sallallahu alaihi wasallam to kaga yana rabon dukiyoyin Allah kenan waye kusa duk mai na adalci da dabbobi da komai manzo Allah duk yana rabo wannan duk misali sunanan da yawa an shaje su a wajen mu'adiji na irin rabon dukiyoyin da manzo Allah yake ga bayan Allah da an kawo mai manzo Allah zai yana rabawa shikenan sallallahu alaihi wasallam kuma waye kusa da yana adalci kuma sallallahu alaihi wasallam shine adili gare shi ake koyon adalcin sallallahu alaihi wasallam fa huwa lil ida fi dayha kull nikmatin jalilun jamilun musilihun wa huwa muhibbu yace fa hu shi manzo Allah sallama jamil jalilun mai girma ne jamilun kuma kyakkyawa ne muslihun mai gyara ne sannan fa hawa muhibbin kuma shi mai saryawa ne lil'ida ga makiya kullu nikmatin shi ne dukkan azaba fi tsayyaha a cikin nadinta wato manzo sallama ya ce fa huwa jalilun shi manzo Allah sallama wato mai girma ne ko kuma kana cewa fa huwa shi manzo Allah kullu nikmatin shi ne dukkan wato kullu nikmatin shi ne dukkan azaba lil'ida ga makiya fi tsayyaha a cikin nadinta duk wanda yake imani da Allah yake yadda da Allah yake imani da manzo sallama kuma ya daura yaki da addinin musulunci da musulmai da cutar da suwa to manzo Allah shine mai halakar da suwa azaba ce gare su sannan jalilun shi mai girma ne jabilun mai kyau muslihun mai gyara wa huwa muhibbu kuma shine mai saryawa wato muslihun shi mai gyara ne wato wanda yake shine wanda duk al'amura baki ɗaya ta hannun shi sai su gyara su yi kyau kuma a samu alkhairi na duniya da lahira sanadiyar ta wa huwa muhibbu kuma shine mai batawa ma'ana shine mai bata wanda yake imani duk wanda bai so manzo Allah ba ya baci kaga me ya bata da shi kenan kin manzo Allah ya bata da shi ko wanda ya zama gyararre na kware me ya zama gyararre da shi ya saboda ya so manzo Allah ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama na kware to kaga kenan in ka samu alkhairin so annabi ya ja maka in ka samu sharrin Allah ya kare mu kine ya ja maka to muslihun kenan shine mai gyara wa huwa muhibbu kuma shine mai batawa ga wanda yake shi kenan afara jumu'u albid wa huwa abadahum wa arshada man qad kana fil gayyi yahbidu afara jumu'u albid manzo Allah afara ya fa'idantar da jumu'u albid tarin fararen fata laraba kenan ya fa'idantar su da ilimi da sauran al'amuran alkhairi wa huwa abadahum kuma shi ya halakar da su wato wadanda suka cutar da addini kenan wa arshada manzo Allah ya shiryar da man qad kana wanda ya kasance yahbidu yana fagamniya fil gayyi a cikin bata wato afada jumu'u albidi manzo Allah ya fa'idantar da tarin larabawa fararen fata kenan wadanda su ne ya tashi a cikin su sun samu fa'iru da na ilmai da yawa da alkhairai daban-daban da yawa wa huwa abadahum kuma ya halakar da su shine wadanda suka kin imani kenan suka cutar da addinin musulunci to manzo Allah ya halaka su kuma wa arshada ya shiryar da man qarkana fil gayi man qarkana ya khabid wanda ya kasance yana yin fagamniya fil gayi a cikin bata to manzo Allah ya shiryar da shi da wa'azi ne wanda Allah ya kaddara yana shirya kenan wala na li ahli ad-din an nafa ghayrahum khabirun basirun wa ibn wa huwa muqsidu yace wala na manzo Allah sallama yayi tawshin hali li ahli ad-din ga ma'abuta ad-din ya tausasa gare su da kyawawan halayen shi an nafa ghayrahum kuma ya tsananta ma waninsu khabirun manzo Allah masanin Allah ne ar-rahman fas'al bihi khabira to khabirun masani ne shi masanin ilmuwa ga baki daya ko masanin Allah ne shi ko ina fada cewa ana a'lamukum billahi wa ataqakum lahu nafi ku sanin Allah kuma nafi ku tsoron shi sallallahu alaihi wasallam basirun kuma mai gani ne ma'ana ko kace mai basira ne shi wahibun mai baiwa ne shi wa hawa muqsid kuma shi mai adalci ne shi sallallahu alaihi wasallama yayi tsanani yayi tabshi ga mu'minai da kyawawan hali na shi kai har ma waɗansu kafiran sun musulunta sanadiyar kyawawan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annafa ga rahum kuma da yace ya tsananta ma waninsu waɗanda sun ka kiyi imani kuma sun ka ce sai sun cutar da addinin sun hana ayi addinin su to wannan kan su ya tsananta ma yawa khabirun masani ne ko basirun mai gani ko kace khabirun masani ne da Allah basirun mai basira ne shi ya wahibun mai baiwa ne shi wahab makusud mai ajirci muhammadu mahawul kufr maddu diyahi faqad jama al adda ya alu wa yahbitu muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mahawul kufr wato wannan in munka kula muhammadu nan mun sani sunan shi ne da mun sha bayanin shi shine wannan suna mai girma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka diba muhammadu wannan mimun din na farko da ha din muha to shine sai ya ce musu mahawul kufri kaga wannan mahawul kufri muhammadu mahawul kufri shi kuma wannan mimun din na gaba mimun da zalun shi kuma shine maddu diyahi kaga in ka ce muha ba sai madu ba to wannan madu shi kuma shine maddu diyahi to shine muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anashi mahawul kufri shi mai shafe kafirci ne maddu diyahi mai miƙar da hasken shi ne kuma haske ne ya ga mai kowa na shari'a da Allah ya barkaukin sarki ya aika shi da ita ya ga mai kowa faqad jama'a al-adada hakika manzo Allah ya hada kiyoshi watan ya hada kiyoshin sifofi ya alu yana daukaka waya habidu kuma yana saukowa wato ya alu yace faqad jama'a al-adada an san abin da kiyoshi abin da yake watan sifa ce a sifa ce misali kaman kishe juna yanzu misali sai a ce yana sama to an ga cewa ne yana sama to bai kasa ba yanzu ba in kuma an ga cewa ne yana kasa to kenan yanzu yana kasa fa ne baya sama to shi manzo Allah madu ya hada da dubi lokaci daya kuma shine fa karjama al adada da hakika manzo Allah ya hada kiyoshin sifofi ya alu yana daukaka waya habidu yana saukowa saboda haka in ka taitan kololuwa wajen daraja da matsayi san zaka isa koshi sallallahu alaihi yana sama da kowa ne in kayo kasa ka dawo ga wanda ya zama kama kasa wanda aka gane kawai shine ba komai ba to matukar yana so manzo Allah to yana tare da shi kuma kaga sama da kasa to yana tare ku kana ganin kai mai mulki ne mai daraja ne babban wali ne kai mai girma ne wajen Allah to manzo Allah sallama yana sama da kai in ka dawo nan kai kana ganin kai ba kowa kake ba a kada kai musulmi ne kai amma dai da sai dai kai ba komai ne kai ba kana ganin cewa misali kamar kai ba wani wali bane kai ba to annabi yana tare da kai kai ma tunda inda kana so ne sallallahu alaihi wasallam kaga yana sama yana kasa kenan ko to shine ya tara wadannan kiyoshin sifofi ya alu yana daukaka waya habidu waya habidu kuma yana saukowa ma'ana ko ina yana nan shine sallallahu alaihi salatu llahi ma qala mugramun gharami wa shauqi lin nabiyyi yunashidu alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi ma qala mugramun matukar mai bege ya ce gharami kunkona bege na wa shauqi da soyayya ta lin nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yunashidu yana nishadantar da ni to matukar mai bege ya fadi haka to Allah ka tama annabi salati wato kaga ne in shi she wanda kai ne ya fada Allah ka tama annabi salati in ma wani mai karantawa ne shi ma ya karanta to sai da karanta Allah kama annabi salati shine ma kala bugura mu matukar mai bege ya fada mai konkona bege ya fada garami ya ce garami watan konkona bege na wa shauki da soyayya ta lin nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yunashidu yana nishadantar da ni ko kuma yunashidu kilami din in shi ka dauka yana nishadantar da alqalum mana harfu shini harfi kiran nashinun shamakhta anil akwan ya khayra munqidhi wa fuqta bi madhin fa yakallizu marruzi yace ya khayra munqidhi ya fiyayyan mai tsamoni shamakhta ka daukaka anil akwan daga bisa ga dukkan talikai wa fuqtu ni kuma na tsere bi marhin saboda yabon manzo Allah sallama na tsere fa'iqin watan ina mai tserewa lizumar ruzi ga watan dogon dutse na madaukaki shine zumar ruzi in kuma ka dauka zumar ruzi misali ake nufi irin wannan ne da ake ado din nan ko tunda yana da gaske abuwa masu kyau masu arako to in ma shi kaka nufin dai ma'ana to wajen daraja yana nufin ya tsere ma watan zumar ruzi wajen daraja in dutse ne kuma ya tsere ma duk wani dogon dutse ya tsere mashi wajen tsawo saboda me ya samu yace bi madahi amma bi madahi saboda ya ba annabi albarka da ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya samu shine ma'anar wa fuqtu na tsere bi madahi saboda ya bona da nakai fa'iqin watan wanda ya tsere da zumar ruzi ga watan dutsin na zumar ruzi ko kuma kace bisa ga dogon dutse rasulun min adzatil muqaddas sirruha ubayla wujudi sirri unsi wajhibizi yace rasulun shi manzo ne rasulun shi manzo ne min adzati daga zatin Allah almuqaddas sirruha abun tsalkake ma sirrin ta shi ta zatin Allah manzo Allah ya zama wannan manzo da wannan matsayi ga Allah ubayla wujudi sirri tun gabanin samuwa duk wani sirri unsi manzala shine ebe warkewa ta wajihi bizi kuma shine bajimina shine watan gwanina shine wanda yake shugaba na jagora na sallallahu alaihi wasallam wajihi bizi kenan magana ya da cewa shi rasulun manzo ne minadhatil muqaddasi daga zatin nan na Allah abun tsalkake ma sirru hasirinta abun tsalkake ma sirrin zati sirrin zatin nan abun tsalkake wannan ba qubayl wujud sirri tun gabanin samuwar sirri shine rasulun minadhatil muqaddasi sirruha qubayl wujud sirri tun gabanin samuwar sirri unsi shine ebe kiwata waje bizi kuma shine bajimina watan ma'ana kamar kace gwanina kenan da Hausa ko nabadtu wa rabbil bayti hubba sawaihi ala ya habibal zati su'i alam bizi yace wa rabbil bayti na rantsi da ubangijin dakin Ka'aba Allah madauki ziki kenan yace nabadtu yace na jefar da hubba sawaihi son wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala yace na'am ya habibal zati ya masoyin zatin Allah manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace ala na'am in bizi manzo Allah ka jefar da su'i miyagun halaye na da miyagun ayyuka na a jefar da su kar a kalle da su ya rasulullah duk amma afa su Allah akbar kaga na rantsuwa da Allah yace wa rabbil bayti na rantsi da ubangijin dakin Ka'aba nabastu hubba sawaihi nabastu hubba sawaihi na jefar da son wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manzo Allah bane ba wani abu wanda nake so so na hakika ala na'am ya habibal zati ya masoyin zatin Allah manzo Allah kinan sallama ala na'am in bizi ka jefar da su imiya gun halayina ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kar aka lele su a mana afwa wa inni la amri ma baqitu mutayammun bi hubbi rasulillahi kafi wa munqidhi yace wa inni ni yace la amri na rantsi da wanda rayuwa ta take gare shi fa inni ni mutayammun abun bautarwa ne bi hubbi rasulillahi da sun manzo Allah sallama kafi wannan da yake shi ne kogona wa munqidhi shi ne mai tsamo ne ma baqitu mutukar na wanzu wato yace na rantsi da wanda raina yake gare shi Allah mutake zaki kenan shine la amri na rantsi da wanda raina yake gare shi fa inni haqiqa ni wa mutayammun abun bautarwa ne bi hubbi rasulillahi da sun manzo Allah sallama kafi kogonan nawa wanda nake labewa ciki wa munqidhi mai tsamo ne daga halaka dinnan to ni wa abun bautarwa ne da su ne abul qalbi illahi kuna mutayyama dinnan kalmace yace ma baqitu matukan nawan zuto haka nake ni Allah akbar wa shughuli madal ayyam madh janabihi ala ya maladhal khaliqi judli wa anqidhi yace wa shughuli ni shagali na da jin dadi na da farin ciki na da dukkan wani ni'ima da nake cikin ta shine wa shughuli shagalta ta shagali na madal ayyam da tsawon kwanuka to madh janabihi yaban manzo Allah sallama shine shagali na yace ala na'am ya maladhal khaliqi ya malabar halitta judli kai baiwa gare ni wa an kiri ka tsamar da ni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qudni ila al mahbub judli bil muna wasilni fa inni li silatika lakallazi yace wa qudni ka jawo ni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka jani wa qudni ka jani ila al mahbub zuwa ga masoyi shine Allah subhanahu wa ta'ala shine wa qudni ka jani ila al mahbub zuwa ga abun suna shine Allah madaukin sarki judliya kai baiwa gare ni bil muna da samun guri na wasilni ka sadar da ni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gare ka fa inni domin ni lissilati ga neman saduwa lakallazi kamar allazi niki Allahu akbar ka san allazi ko daga cikin asmaul ismul mawsul ne allazi ko yana cikin asmaul mawsula ko to allazi ismul mawsul ne duk inda ka ji allazi to akwai kalmar da yake bukata hawa da sannan ma'ana ta bayyana da kyau ba an fahimta bai tsayawa da kai ne shi kade sai ka ce allazi to allazi ne sai ka iya za a gane me ake nufi kamar yanzu sai ka ce Allah shine zaka ji ba shi yana cewa kowane allazi yana da amanu ku kamar allazi na amanu misali allazi lahu mulku samawati allazi jaa bisidik misali allazi to inda ka ji allazi tana hawa bukatar nan gaban ta wani abu yazo wanda shine zai bace kamata ma'anar to shine yake nufin to ni kamar allazi mai bukatar sila tunda kaga ita ismul mawsul yana bukatar sila ko kaga maganar nahwu shine an kula ko wanda yasan nahwu ya sa abin da aka magana nan wurin to kaga sila to al-mawsul din shine allazi ismul mawsul kenan to yana neman sila to allazi sai ce to ni kamar allazi niki ita da ka neman tana neman sila ita allazi din nan abin da zai fitar da ita lahi Allah ta samu da kyau to yace ni ma kamar haka niki wajen son samun saro da kai ya rasulullahi Allahu akbar shine wasilni ka sadar da ni fa inni domin ni lissilati ga neman saduwa lakallazi kamar allazi ni ya Allahu akbar shehu kina radiyallahu anhu ataytu wa innal kusra qillun bi qillati taqabbal bi fadlin minka khayra munaqidhi Allahu akbar yace ataytu nazu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa innal kusra hakika yawan yabo duk da yawan yabon da nayi amma dai na san da killun dan kadan ne bi killati saboda karamci na ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ni dan ana magana kuma zalla ba komai bane saboda haka saboda ni na san saboda girman ku da matsayin ku ni abin da nazo da shi na yabo komai yawa ne ba komai bane saboda karamci na saboda zamana ni ba wani abu Allah kwarshe yake na saboda tawazu iko ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama haka yake yi dama saboda haka ba magana ni ne in dai maganar annabi aka yi sallallahu alaihi wasallam to rada ba magana ni ne ba to shine a taito nazo wa innal kusur haqiqa watan yawan yabo na killun dan kadan ne bi killati saboda karamci na ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taqabbal da haka manzo Allah ina nema ka karba bi fadli minka saboda fadala daga gare ka khairu munqizi yafiyayye mai tsamoni to ina so ya ubangiji ya rasulullahi a karba mana wannan yabo na zaka ji wasu suna fassara suna cewa a taito nazo da yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam killun dan kadan wa innal kusura suna cewa killati na a taito bi killati nazo da yabo na dan kadan amma wa innal kusura haqiqa yawa ya rasulullahi koda da yawa ne an kai ai killu ai dan kadan ne inda an ka hada shi da kuwa to ana fassara haka ne shine a taito nazo bi killati da dan yabo na dan kadan wa innal kusura haqiqa koda da yawa ne ai killu dan kadan ne ai gare ku amma da taqabbal bi fadlin minka a karba daga fara daga gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu alaihi allahu miqdar qadrihi wa alim wa ashabin ala kulli jibidi fa sallallahu alaihi allahu Allah ya salati gare shi miqdar qadrihi gurgurun yawan daraja shi sallallahu alaihi wasallam wa alin da iyalan shi wa ashabin da sahabbai ala wadanda suka daukaki kulli jibidi dukkan wani watan bijimi wa duk wani jarumi duk wani goni na wani to wadannan sahabban nan wadanda suka dauka saman shi to Allah kai salati gare su shine wa alin da iyalai wa ashabin da sahabbai ala wadanda suka daukaka kulli jibidi bisa ga dukkan wani watan goni ko wani jarumi to wannan shine kuma karshen wannan diwani na Iksirus Sa'ada shine karshen wannan diwani na Taysirul Wusul ila Hadratir Rasul wanda kuma insha Allah in muka dawo halaka ta gaba zamu tashi a kuma na gaba shine Iksirus Sa'adati fi madai sayyidi Sa'adati insha Allah in muka dawo zamu tashi akai ne muna fatan Allah ya tabbata da mu akan wannan soyayya ta manzo sallama dukkanin kurakuran muna roƙon Allah ya muna afwa ya gafarta muna inda muka yi daidai muna roƙon Allah ya tabbata mana alkhairin da a ciki na alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kura kura mu kuma Allah ya fahimtar da mu dai mu gyara don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya mana jagora cikin dukkan al'amuran mu biyan mu da bukatun mun alkhairi don alfaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mu da sauran dukkan ƴan uwa da suke ta bibiyar mu muke musharaka da su muna fatan Allah ya tara mu baki ɗaya a gaban sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين